les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète. Et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Faida ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitocin bincike da aka kafa a jahohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar ƴan sanda ya ci gaba da sauraron ba da bahasi a jihar Adamawa. Sannan za ku ji cewa an yi taron koli don inganta tsaro a jihar Abia. Bayan nan kuma Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata gagarumar fashewa ta auku jiya Juma'a har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata a cewar rundunar ƴan sandan Somalia. Wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake sayar da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke Mogadishu. Ƴan sa'o'i bayan da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai wata ziyara kwatsam a babban birnin na Somalia. Kungiyar masu tsauraran ra'ayi ta Al-Shabab da ke da alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kai haran. Dama ƴan kungiyar Al-Shabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani bangaren kokarin da suke yi na hanbarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a kasar. Ma'aikatar Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu ƴan kungila a Mogadishu don gode musu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi. Dakarun kasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray kwana ɗaya bayan da gwamnatin kasar ta ce ta fara kaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin kasar, a cewar kafar yaɗa labaran Habasha a jiya Juma'a. Lieutenant General Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wicro kuma za su mallake Mekele nan da ƴan kwanaki, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Ba a samu wata kafa mai zaman kanta dai da ta tabbatar da ikirarin gwamnatin ba. An yanke hanyoyin sadarwar waya da na yanar gizo a yankin tun a lokacin da sojojin gwamnatin Habasha suka fara kai farmaki a farkon wannan watan na Nuwamba. Ci gaba da fadan na faruwa ne bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed biyo bayan ganawa da wakilan kungiyar hadin kan Afirka ta EU ya sake nuna cewa babu batun zaman shawarwarin sulhu da shugabannin yankin Tigray.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hukumomin birnin Los Angeles sun fadda sabon matakan kulle tsawon makonni 3 da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun faɗi cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum 4,500 da ke kamuwa da cutar COVID-19 a duk rana cikin kwanaki 5 a jere. A jiya Juma'a an samu akalla mutum 4,751 da suka kamu da cutar. Dokar da aka sanya ta hana taron jama'a a fili ko a gidaje ga waɗanda ba gida ɗaya suke zama ba. Za a bar shaguna da ke sayar da muhimman kayayyaki su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 50%. Sauran shaguna kuma za su kasance a buɗe, amma za su yi aiki da kashi 20% a lokacin saye-sayen bukukuwan Kirsimeti.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aka ci gaba da zaman jin bahasi a gaban kwamitocin bincike da aka kafa a jahohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar ƴan sandan Najeriya. Yanzu haka tuni wasu sun so mu ba da bahasi a jihar Adamawa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fice gaba da samun korafe-korafe daga kungiyoyi da malamai da kun jama'a, yanzu haka tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu ƴan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga wanda aka kama ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi amma dai zama wannan kwamiti a jihar Adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan ƴan sanda da wasu da suka shiga da ƙara wanda haka ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin wanda tsohon alkali Justice Adamu babban ke jagoranta in kira ga bangaren ƴan sandan da a daina jan kafa.
I am not there, so not necessarily on this particular case, more and more cases are coming up, and almost 80% of the cases are hinged on police character, and you may end up on your own table.
Cikin waɗanda suka shiga da ƙara a gaban wannan kwamiti har da iyayen wani matashi ne Mr. Ken Nix Keno. Da suke zargin ƴan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata ba da dalilin zido. Da ke jagoranta lauyoyin matashin yace suna buƙatar da a yi bincike tare kuma da bin diya.
An kawo ƙara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen police. Ya fito wajen kasashida na yamma ya zo wajen abokanansa sai yana koma gida. Zanta suka kama sun kashe wajen police. Zanta suka kashe sun ga kai shawarin police yana nan ba sai amma da by 2 a.m. kar ta biyu na safe yamma.
Ya sani kuke so a yi a dangane da wannan ƙorafi na
kuku kafin cikin magana zuwa commission ɗin nan domin police a tilasta police ta bincike kanta ko commission da kanta ta bincike wannan zaga abin da ya faru kwakwara a rasuwar yaro.
Shi ma Mr. Yohana Bandi ya ku shiga da ƙorafinsa a gaban wannan kwamitin. Inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa
na kawo kuka
akan me ka kawo kuka
na kawo kuka akan yanci da aka da haƙƙi na da aka take kuma yanci da an hana ni a matsayin na dan kasa
zuwa suka take mataki ne
wannan police wani su take mu haƙƙi da na so zan roki abun hawa a jiya da kuma tan aboki na zuwa asibiti a karfe 8:30 so bayan na gama bayanan musu muna tsaye da wayansu mun kai shi da a wurin shi ma yana kokari ya doki mota ya kira driver ya doki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti sai a take kawai sai polisawa suka zo suka yi suka
ita yanzu me kake so a yi ne
to yanzu bisa ga wannan commission da aka kafa na gwamnati shi ne ya kamata gwamnati ta ci kafa wannan commission din domin a dubi cikin al'amarin police da kuma yadda suke take haƙƙi da kuma cin zarafin jama'a.
To wai kwashin ma wani damara da na ƴan sandan jihar Adamawan ta yi domin kare kanta yayin da wasu ƙorafi-ƙorafi ke ƙara fitowa. DSP kuma barista Bamanga Abana shi ne jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar ƴan sandan jihar.
An ba mu mai ƙorafin ya zo ya tabbatar da shi a masakan mayoyi an ba shi hanya ce ba wai magana ba neman jan ƙafa ko wani abu ba. Kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban kwamishan ɗin ka ji hujjojin mu gabaki ɗaya me yasa ka nemi daga wannan gafar
to kaman ba sun da aka bukata daga gare ku duk lokacin da aka bukata za a samu
ina ga yadda ka san ba wanda yake da arzikin hannunsa amma da nufin ubangiji za a samu
da dai lokaci ne kawai ki ma iya tabbatar da damar wadda za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi da kuma ko rahoton kwamitocin zai yi tasiri ko kuma a Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To a Najeriya dai a ƙaramar hukumar Umunachi da ke jihar Abia an yi taron koli don inganta harkokin tsaro. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okoregwe ya aiko mana da wannan rahoton.
Karamar hukumar Umunnochi a jihar Abia ta gudanar da taron koli domin inganta yanayin tsaro a karamar hukumar da kuma kewaye. Da yake jawabinsa a taron wadda aka gudanar a shelkwatar karamar hukumar da ke Nkwagu Isuochi. Kwamishinan tsaron cikin gida Mr. Dan Okoli wanda ya wakilci gwamnan jihar Abia Dr. Okezie Ibazu ya faɗi cewa
we are all gathered here because the security is very paramount.
Yace mun taru nan ne saboda tsaro na da matukar muhimmanci, tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummarmu. Kuma mun taru nan ne saboda kowa na buƙatar tsaro. Ko da yake muna da jami'an tsaro, batun tsaro ya shafi kowa da kowa. Kuma idan kuka lura za ku ga cewa akwai yadda abubuwa suke a 'yan kwanakin nan. abinda bai faruwa a da na faruwa yanzu saboda zafin nema yanzu ana kashe mutane ana tsafi da su ana garkuwa da mutane ana karbar kudin fansa lamarin da ke haddasa rashin tsaro abinda ya kamu nan yau shine mu tattauna kan batun tsaro yadda kowa da kowa zai amfana Malam Awal Hamma shine sakataren kasuwar shanu a lokanta dake karamar hukumar Umun Noji ya halarci wannan taron kuma yayi karin haske
wannan taron ya zamanto mai muhimmi kan tomon mulki karamar hukumar Umun Noji local government barista Eze Shikamayo da gayyato al'umma Umun Noji domin a zuwa tattauna game da tsaro Umun Noji local government da karamar hukuma ce wanda ta yi yakka da jihohi da suke kudu wasu gabashin Najeriya da kudu tana cikin wani hadari na tsaro da kowane lokaci to shi yasa musamman ya kira wannan taron a tattauna game da tsaro kashi kuma Disamba ne a gaba lokaci ne da baki za su dawo gida daga ko'ina ana kan samun matsaloli har ila yau da kuma ganin makiyaya da manoma nan ma a samun matsaloli to shi yasa muka tsaya aka tattauna kowa ya furta albarkacin bakin sa yadda za a yi a magance wannan matsalar tsaro da muke fama da ita
yanzu ya kuke ganin sahihancin irin wannan taron da aka gudanar
gaskiya yadda dai aka furta kan wasu lokuta irin wannan taron suna da amfani saboda wasu ba sa samun bayanai kwarai wanda za su fahimci za a kawo wrong information ne a gaya ma mutane sai kuma ga an tasan ma wani tashin hankali ko da kuwa nan da kai tashin hankali ɗin sa sannan muna zaman lafiya muna walwalan muna yin komai ba samu matsala ba ta mu da wanda muke zanta da su muna zaman lafiya wannan na lafiya an yi hayaniya ta kare nan ba inda mu zan sai dai wasu ma su gudu zuwa su ga nan su wuce ta ba su tafi su amma ba mu da wata matsala da muke zanta da su wannan inda za a samu su wani lokaci da kai wata daya wata biyu a saki irin wannan taron domin a samu bayanai ko da akwai inda ke da wata matsala ko kuma shin fahimta magudan nasaro amma a hakika yau fa wanda muka yi mu al'umma mazanna ga san kuma mun shi ga gwamnati mun dikari saboda hankalin kowa ya kwanta mun fahimci juna ga yadda zamu zanna lafiya a jan uwan
taron da ya samu halarcin sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da shugabannin addinai da ma'aikatan gwamnati da kuma kungiyoyin matasa da mata Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
A gaida Alfonso wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron labarai da dumadumin su To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambaya game da tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kamar yadda masu sauraron mu da dama suka buƙaci a basu. To tun bayan da aka shiga fama a Najeriya sanadiyar wasu dalilai da suka hada da matakan gyara da gwamnatin Najeriya ta dauka wasu da suka tana da hasashen da marigayi Sheikh Albani Zaria yayi kan yadda duk wata gyarar Najeriya za ta zo da wasu halhalun da ya zayyana su dalla-dalla suka saki sakin waɗannan fayafayen wa'azin nasa ganin yadda bayanansa suka zo kusan daidai da abin da ke faruwa a daidai wannan lokacin masu sauraron mu da dama sun shiga tambayar tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria wanda mahaifansa ɗan asalin Kano ne amma aka haife shi a unguwar Muciya Zaria wasu ƴan bindiga kuma suka kashe shi ranar 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2014 to da yake a lokacin da ƴan bindigar suka yi wannan ɗanyen aikin an yi irin waɗannan tambayoyin akai-akai ta buƙatar tarihin Sheikh Albani kuma wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samu ansa daga ɗaya daga cikin ɗaliban marigayin daraktan makarantar Salafiya ta Albanin kuma mai magana a madadin Albanin Dr. Abdulrafiyu Abdulganiyu wanda Isa ya fara da tambayarsa ko mai zai ce game da tarihin marigayi Sheikh Albani sai ya ce
shi wannan hamshakin malami an haife shi ranar 6 ga Rabiul Thani hijiran Rasulullah da 1379 daidai da 27 ga watan September 1960 da shekara 54 a duniya a kirgin miladiya ta Bature akidika kuma na hijira shekara 56 a duniya shi wannan malami tunda Allah ya yi shi tun yana dan karami Allah ya sa mai san ilimi ya taso cikin ilimi kamar yanda wani malami ya zo mana ta'aziya yake cewa dadin shi da wannan malami da ya rasu tun da ya san shi tun yana dan karami ina za ka karatu daga ina karatu ina kake yi karatu me zaka yi jima karatu to haka malamin nan ya taso yayi karatuka da yawa a nan Zaria wajen Zara da kuma wajen Najeriya Malam Albani ya karatun addini galibi a hannun malamai a Kano kamar Sheikh Aminuddin a Kano sannan kuma ya karatu da a hannun malaman Larabawa musamman malaman Jami'ar Madina kamar Sheikh Zarban Al-Ghamidi akwai Musli Al-Harisi akwai makamantansu dai haka wanda yake Malam Albani ya karatu a wurin su duk da cewa shi wannan malami bai yi karatu a Jami'ar Madina ba amma ya karatu a hannun malamai masu dindin yawa a wannan jami'a ta Madina daga nan malam ya samu ilimi masu yawa kuma Allah ya taimake shi ya karanta da abin da ya karanta kafin ya rasu tabarai ilimin boko kuma Malam Albani ya karata a Jami'ar Ahmadu Bello dake nan Zaria ya karatu a Jami'ar Jos a nan jihar Plateau kuma ya karatu digirin ICT a Jami'ar Modibo Adama dake Yola wato Futi kenan Yola kuma ya fara karatu a Digital Bit Institute wanda yake da alaka da Jami'ar Nsukka dake can Enugu a can kudancin Najeriya sannan kuma har wa yau kafin ya rasu dalibi ne na degree ta biyu a Jami'ar Ahmadu Bello a Department of Political and Electronics Engineering a nan Faculty of Engineering a nan ABU ya fara nan karatu bai gama ba Allah ya karbi ransa kuma Malam Albani yayi jihadi kwarai da gaske wurin tattara dalibai kuma misali ni dinnan yanzu kamar da kuka ji suna na degree uku gare ni amma ina ganin tun da na gama secondary yake gaban shi har na shiga jami'a na yi degree ta farko na tsara inji zamu kuje ku karatu na yi masters na yi PhD maga har Allah ya karbi ran shi ban daina karatu a gaban shi ba na ga Malam Albani ya karanta da dimbin dalibai masu yawa wanda yake mu kun ba mu san adadin su ba
ana maganar yayi degree a fannoni daban-daban ko za mu san wasu daga cikin su
to Malam Albani da bakin shi ya ga mana yayi masters a Arabia sannan kuma karatun da yayi a Jami'ar Ahmadu Bello a Faculty of Law ne da sake yin law din a Jami'ar Jos dake jihar Plateau sannan kuma yayi degree a information ICT kenan ko information telecommunication yeah anan Futi Yola
a bangaren wato karatun addini da yawa mutane sukan fara jira in sun ji malami ya shahara ila ya je Jami'ar Madina ko ya fita kasashen waje na Larabawa don yin karatu ka ce bai je Madina ba kana nufin irin karatutukan zaure da karatun da ya danyi a Kano da sauransu ne ya tara wannan ilimi
a Malam Albani ya samu admission a Jami'ar Madina 1990 zuwa 91 lokacin yakin Gulf sai kasance wannan lokacin bai samu daman zuwa ba daga nan Allah ya kaddara da ba zai wannan jami'a ba amma kamar yadda na faɗa baya bayan karatukan da yayi a Kano yayi karatu a hannun malamai da yawa a Kano yayi karatu wurin Sheikh Aminuddin a Kano sannan kuma yayi karatu a gaban malamai masu dimbin yawa a nan Saudi Arabia malamai ne a Jami'ar Madina amma sun karantar da shi ba matsayin dalibin jami'ar ba shine na bada misali kamar Sheikh Zarban malami shi ne kuma Malam Albani ya karatu a gaban marigayi Ibn al-Usaymin a nan Saudi Arabia Malam Albani yakan tara kuɗi musamman yakan tara kuɗi domin ya je zauna gaban malami a Saudi Arabia su karantar da shi ilimi tabbas ni shida ne akan haka sai yakan je ya tara kuɗin kuma ya hau dirgi ya je sati biyu sati uku wata daya ya je ya zauna a gaban malamai na Jami'ar Madina kuma na Jami'ar Madina ba domin koyon karatu dan nan Allah ya azurta shi tara mai ilimi da yawa
ya bangaren iyalai fa
Malam Albani ya rusu ya bar mata uku a duniya sannan kuma ya bar 22
akwai batutuwa da dama musamman irin makarantun da aka ce yayi kokarin budewa wanda muke cikin ɗaya daga cikin su yanzu haka ko zaka yi mana ƙarin haske akan yunkurin da aka yi wajen yin ganin an aiwatar da wannan karatu masa
kamar yadda muka yi bayani a baya shi Malam Albani rayuwar shi gabaki da harkar ilimi ne karatu da karantarwa na haka ce shi abin da yake buri ya bari a baya shine ya bar makaranta da cikin karatar da awon shi dan haka Malam Albani yayi kokari ya samar da ita wannan makaranta da wasu makarantun ma da suke cikin anguwannin nan Malam Albani shi ya gina makarantun nan duka shi kadai da kudin aljihunsa hatta mu dalibai akwai lokacin da aka fara gina gine gagara haka yanke shawara kowa ya kawo bulo ya ce a bi yadda ba shi zai abin shi da kanshi nan haka mallam Albani shi yayin ginin nan shi kadai kuma lokacin kafin ma ya fara ginin tun ana san filaye yace bai yarda a sa sunan shi ba ko sunan wani domin ba nashi bane wakafi ne yema addini haka da sunan makaranta aka sai filayen mun da sunan makaranta aka yi ginin da aka yi
wasu na tambayar shi tunda yayi boko a kuma har yayi degree a bangarori daban-daban gashi kuma an ji labari dama cewa wasu lokutan duk aikin addini nan da kudin shi yake barwa yayi aikin gwamnati ne
Sheikh Albani bai taba aikin gwamnati ba a rayuwar shi gabaki daya asali da ta fiye ta suna matsayin shi na tela mahaifin shi koya mai aikin aikin dinki daga nan ya koma yana kasuwanci na ibin kaya yana safara tsakanin nan zuwa Port Harcourt yana zuwa Baga yana sin kaya yana kaiwa kudu daga nan Allah ya fayyace mai bayan ya ji degree a Yola akan ICT dan ya fara buɗe company Safa Technologies sai kasance yana karban ayyuka haka na ICT yana yi yana samun kudi to wannan kudin da yake samu ne yake juya kuma yake aikin addini da su
a ƙarshe akwai wani abu da zaka faɗa game da mallam wanda wasu kila ba sani ba kuma ya kamata su sani
to akwai abubuwan ban al'ajabi da yawa ga mallamin nan tsakani da Allah misali kamar tarin littafin da ka gani babu wani littafi da gani an da mallam ya taba karanta shi ba daga bango har zuwa bango babu littafi kwara daya na kuma littafin da yake gani a nan wurin ba su kadai bisa gungun littafin makarantar nan ba babu wanda bai karanta ba daga bango zuwa bango kakaf dukansu muna ban al'ajabi ne sannan wani abu da ya daure min kai da mallam Albani lokacin yana tsare a gidan yayi kusan kullun sai na je Kaduna wurin shi wata rana sai ya ce min mallam gobe zaka zo ka tawo mu da 75,000 ina mamaki mallam na gidan yari me zai da kudi wasu da na kai mai kudin sai wani fa'a bisa na prison yazo aka ce to ga kudi a dauko list me ake da list mutane ne aka fansa gidan yari shi kuma yana ciki sannan kafin a kai shi gidan yarin yana tsare a wurin yan sanda a Kaduna police cell kwanan shi 10 a wurin a cikin wannan kwanaki mutum 96 suke sai mallam kullun shi ke sai masa abinci to wannan abun ban al'ajabi ne ka abun mamaki ne ne ke ba kowa yake yi ba sannan ni din nan mallam Albani yakan aike ni annan zariya cikin zariya sai ce mallam ga 10,000 ka zuba mai a mota inda ke ya san na fa karfin abun amma yace ga 10,000 zuba mai a mota malami ne wanda yake abun duniya baya rufe mai ido abun duniya baya rufe mai ido ba irin malaman da za su samu su yi handama su danne su hana wasu ba wala abubuwan ba za su lissafu ba wannan makarantar da muke ciki Albani Science Academy makaranta ce wanda yake akwai marayu sun kai mutum 80 wanda kuma Albani shi ke daukar nauyin su sun kai mutum 80 ne ke shi ke daukar nauyin ba su abin ko kundala da cin su da shan su da littafi da komai duk a wayar su suke na ta abubuwan da yawa nake ba zan yi kidin dige su ba
wasu sun dinga magana cewa matsayin ku na daliban shi akwai lokaci da ya taba kila gaya muku wata magana makamanciyar kila abin da ya faru da shi cewa kila tunda jihadi ake yi akwai yiwuwar a game da kalubale musamman ganin cewa malamai irin shi kamar Sheikh Jafar sun taba cin karo da makamancin haka cewa ba
abu ne wanda yake dama shi kashe kamar na ishara cewa fa nan gaba fa akwai wata fitina za ta faru a cikin mu yakin dai muna ishara cewa akwai fitina na nan zuwa amma kafin mallam ya rasu cikin makonni biyu ko mako ɗaya kafin rasuwa ya kai mana isharoyi annan gurin karatakin karatun da muke ciki muke wannan hirin misali yakan ce ni na kusan hutawa ɗaya daga cikin zan jawo shi zai cigaba da karatun nan ba zan cigaba da yin shi har abada ba na kusan hutawa da irin wannan isharoyi yana ta yi sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar mallam amma kowa ya san mallam mutum ne wanda yake gwarzo ne ba shi da tsoro domin da yana da tsoro wa'azin da yake yi da ba zai yi su ba sani da yawa na cewa mallam ka daina wannan wa'azi ka za ka daina yi mutum da zai yi wa'azi akan wai kashi Jafar duk kasan nan babu wani babu da bugo mai wai akan kar ayi wa'azin nan ba ma yace sai yayi mallam bai da tsoro kuma ya san mutuwa sai Allah yayi mutuwa ne kwara ɗaya ce hanyoyin mutuwa ne suke da yawa
babban abin da mafi akasari suka yi magana lokacin da aka zo magana jana'izi shine ganin manya-manyan makarantun da yake yi da wannan ginin da ake ciki yanzu wanda ake ganin an yi nisa wajen hawa hudu gashi alamu ba a gama ba aikin ake yi ya maganar ci gaba da ayyukan da shi mallam ya tasa a gaba da suka shafi karantarwa gine-gine bunƙasa addinin musulunci da ma kila masu amon marayun da ka kawo misali yana daukan nauyi
to alhamdulillah mallam ya gina mu akan wata aqida da kuma wata tarbiyya idan an tambaye shi kullum mallam nayi ke samu kudi sai ce a wurin mai gidan shi sai ka tambaye shi waye wannan mai gidan shi sai Allah to wannan mai gidan nashi shine mai gidan mu wa mallam Albani ya mutu yanzu bai bar ko kundala ba abin da ya bari
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara da Abdulrafiu Abdulganiyu director makarantar Salafiya ta Sheikh Albani da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da engineer mu ne yanzu ni Ibrahim Kalama Sigi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan Liverpool Muhammad Salah da Sadio Mane sun shiga jerin ƴan wasa 11 da ke neman kambun zama zakarin duniya na FIFA a bangaren maza. Wasu na hangin dan wasan Bayern Munich Robert Lewandowski shine zai karbi kambun bayan da ya taimakawa Bayern ta yi zarra har sau 5 a kakar wasanni inda ya zamanto dan wasa da ya fi zura kwallo a gasar Bundesliga da ta cin kofin zakarun nahiyar Turai. Salah da Mane sun taka muhimmiyar rawa wurin lashe kofin gasar Premier League din England da Liverpool ta yi a kakar wasa ta shekarar 2019 da 2020 wacce rabunta da ta lashe tun shekarar 1990. Sai dai Salah dan asalin kasar Masar ya zura kwallo 23 a wasanni 48 da ya buga wa Liverpool a gasa daban-daban a kakar wasan da ta shuɗe. A nashi bangare Mane wanda dan asalin kasar Senegal ne ya zura kwallo 22 a wasanni 47 da ya buga. Ana gudanar da binciken damfara da cin amana akan tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter da shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai Michel Platini a Switzerland a cewar wata majiya a jiya Juma'a. A baya ana wata shari'a ce wanda aka buɗe a shekarar 2015 akan kusoshin harkar kwallon kafar akan wasu kudade da aka biya Platini da suka kai kudin Switzerland miliyan 2 a shekarar 2011. Masu shigar da ƙara a Switzerland sun sauya fasalin binciken nasu zuwa batun da fara inji majiyar. Masu shigar da ƙarin da yana ganin akwai lauje a cikin naɗi akan kudade da aka biya tsohon dan wasan tsakiya na Juventus da Faransa akan aikin bada shawara da yi a shekarar 2002 da ke zama yin saboda faɗi da kuma damfara. FIFA tana ganin bada umarnin biyan kuɗin da Blatter ya yi cin amana ne, lamarin da ya sanadiyar dakatar da Blatter da kuma Platini. Kasar Najeriya ta huskanci koma baya inda ta koma matsayi na 35 a cikin sabon jerin sunayen kasashe da FIFA ta fitar wanda suka yi fice a fagen taka leda biyo bayan rashin kokarinta a wannan watan Nuwamba inda za ta kammala shekara ba tare da yin nasara a wasanni ba. Sabon jerin sunayen da aka fitar a jiya Juma'a ya nuna Najeriya ta yi baya da gurabu 3 daga 33 ta koma 35 a wannan watan Nuwamba. Tawagar Super Eagles ta sako daga gurabu 3 ne biyo bayan wasanta da neman gurbin gasar cin kofin Africa ta shekarar 2021 da kasar Saliyo wanda galibi masu sha'awar kwallon kafa a Najeriya suka kwatanta da gazawar Eagles. Eagles ta kuma sauko daga matsayinta na nahiyar Africa daga matsayi na 3 zuwa na 4. Tsohon kaftin Blasters a Asamoah Gyan da ya koma da wasansa a Premier League din Ghana ya nuna bajimtarsa a shekarunsa 35, lamarin da ke tabbatar da zai iya fafatawa da abokan karawansa matasa. Tsohon dan wasan gaba na Sunderland ya yi wasansa na biyu a Premier League din Ghana tun bayan da ya bar kasar inda ya kwashi shekaru 17 yana wasa a kasashen waje. A wasan farko a kungiyarsa ta Legon City da ta saye shi mata wasa, Jani ya taimakawa kungiyar ta tashi canjarar da kungiyar Mijiyama a filin wasa Accra. Anga Jan yana taimakawa kocin tawagar ƴan wasan a kashin farko na wasan kafin ya shiga wasan bayan hutu na rabin lokaci kada ya tasiri matuka a wasan. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.